Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da asubahin yau Asabar 25 ga watan Fabrairu, wacce ke ranar babban zaben kasa mafi yawan al'umma a Afirka, wato Najeriya. Kamar yadda aka ji, yau take ranar babban zabe a kasar bakar fata mafi girma a duniya, wato Najeriya. Da haka shirin na asubahin yau kusan katukan akan zaben na Najeriya ne. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla fararen hula 12 a wani hari da suka kai a wani kauye da ke tsakiyar kasar Mali, kamar yadda jami'ai biyu suka bayyana a jiya Juma'a. Wannan dai shine hari na baya-bayan nan da aka rawaito a wani yanki da ke fama da ayyukan mayaka masu ikirarin jihadi. Gasar da ke yammacin Afirka dai na fama da tashe-tashen hankula da ke da alaka da kungiyoyin Al-Qaida da IS da suka samu asali daga arewacin kasar bayan tawayen 'yan awaren Abzinawa a shekara ta 2012. Tuni dai mayakan suka bazu zuwa wasu kasashen yankin Sahel da ke kudu da Hamadar Sahara da kuma a baya-bayan nan zuwa kasashe da ke gabar teku, inda suka kwace yankunan, suka kashe dubban mutane da kuma koran miliyoyin mutane a yankin. Harin na baya-bayan nan ya faru ne da yammacin ranar Alhamis a wani kauye da ke yankin Bankas Cycle a yankin Mopti na kasar Mali, inji magajin garin Bankas Molaye Gundo. Manyan jami'ai daga kasashen Amurka da Taiwan sun kammala tattaunawa kan batutuwa daban-daban na tsaro da diplomasiya da suka hada da halin da ake ciki a mashigin tekun Taiwan da rashin jituwa tsakanin Amurka da China a lokacin da Rasha ta mamaye Ukraine, da manyan ziyarar aiki tsakanin Washington da Taipei da kuma tuntubar Taiwan ga kasashen Turai da ke fuskantar barazana daga Rasha, kamar yadda wata majiya ta diplomasiya ta shaidawa BOA a ranar Laraba da ta wuce. Manyan tarukan da aka yi a ranar Talata da ta wuce sun biyo bayan wata tattaunawa kan manufofi daban tsakanin Amurka da Taiwan da aka gudanar a cibiyar Amurka da ke headquarter Taiwan da ke Amurka a ranar 6 ga watan Janairun 2023. Cibiyar Amurka a Taiwan, wato AIT, ita ce ke da alhakin aiwatar da manufofin Amurka game da Taiwan a ƙarƙashin dokar dangantakar Taiwan ta 1979, tun lokacin da Amurka ba ta da wata alaka a hukumance da Taiwan. Washington ta sauya matsayinta na diplomasiya daga Taipei zuwa Beijing don fuskantar tarayyar Soviet a lokacin a 1979. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta mayar da wasu 'yan uwa biyu zuwa ƙasarsu ta haihuwa Pakistan bayan tsare su kusan shekaru 20 ba tare da tuhumarsu ba a gidan yarin Guantanamo Bay mai cike da cece-kuce. Abdul Rabbani mai shekaru 55 da kuma Muhammad Rabbani mai shekaru 53 da haihuwa, hukumomin Pakistan sun kama su ne a garinsu na Karachi a shekara ta 2002 kafin daga bisani a mika su ga hannun Amurka bisa zarginsu da gudanar da ayyukan cibiyoyin kungiyar Al-Qaida. Ma'aikatar tsaron Amurka a ranar Alhamis ta sanar da mayar da 'yan uwan waɗanda ba a taɓa tuhumarsu da laifi ba zuwa Pakistan, tana mai cewa tsare su yanzu bai zama wajibi ba don ci gaba da kare wata babbar barazana ga tsaron Amurka. Sanarwar ta ce sakataren tsaro Lloyd Austin a watan da ya gabata ya sanar da majalisar dokokin kasar aniyarsa ta mayar da mutanen biyu zuwa Pakistan. Yana mai cewa Amurka ta kammala sharuɗan mika takardar tare da tuntuɓar Pakistan. Wani babban kwamandan dakarun juyin jihali na Iran ya faɗa jiya Juma'a cewa Iran ta kera wani makami mai linzami mai cin dogon zango na kilomita 1,650 a wani mataki da ka iya haifar da damuwar ƙasashen yamma bayan da Rasha ta yi amfani da jiragen Iran marasa matuka a yakin Ukraine. A nasa ɓangaren, Amirali Hajizadi, shugaban dakarun juyin jihali na sararin samaniya, shi ma ya yi magana kan nanata barazanar da ɗaukar fansa kan kisan da Amurka ta yi wa wani babban kwamandan Iran. Yana mai cewa muna neman kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Hajizadi ya shaidawa gidan talabijin na ƙasar cewa an ƙara makamanmu mai linzami mai cin kilomita 1,650 a cikin makamai masu linzami na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Gidan talabijin ɗin ya watsa abin da ta ce shi ne faifan farko da ke nuna sabon makami mai linzamin na Pabe. Wani jami'in gwamnatin ƙasar Turkiya ya faɗa jiya Juma'a cewa ƙasarsa ta fara aikin sake gina gidaje sakamakon mummunar girgizar ƙasar da aka yi a wannan watan, yayin da adadin waɗanda suka mutu a Turkiya da Siriya ya zarce 50,000. Fiye da gine-gine 160 da ke ɗauke da gidaje 520 ne suka ruguje ko kuma suka lalace sosai a girgizar ƙasar da ta faru a ranar 6 ga watan Fabrairun da ta wuce, da ta yi sanadin mutuwar dubban mutane a Turkiya da makwabciyarta Siriya.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, yau 'yan Najeriya ke ɗunguma zuwa rumfunan kaɗa ƙuri'a don zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya. 'Yan takarar shugaban ƙasa 18 ne ke fafatawa a wannan zaɓen, ciki har da wata mace. Abokiyar aikinmu da yanzu haka ke Najeriya don ɗauko rahotannin zaɓen, Alheri Grace Abdu, na ɗauke da ƙarin bayani.
A bana, 'yan takara 18 ne ke neman shugabancin Najeriya da suka haɗa da mace guda. Sunday Oluwafemi Adenuga, wanda aka fi sani da Suni, hamshakin ɗan kasuwa ne kuma ya yi aiki a matsayin mai ba da shawara ga kamfanoni masu yawa a faɗin Najeriya, Afirka da Turai. Adenuga, ɗan shekaru 48, ya yi aiki da yawa don aikinsa ya ziyarci ko kuma yana aiki a wasu jihohi da dama na tarayyar Turai, yayin da yake kula da ayyukan babban bankin duniya da kuma bankin bunƙasa harkokin ci gaban Afirka. Adenuga Oluwafemi ya tsaya takara ƙarƙashin jam'iyyar Booth Party, wato BP, tare da Mustapha Turaki a matsayin mataimakinsa na shugaban ƙasa. Sai kuma Adebayo Adeole na jam'iyyar SDP. Adebayo Adeole lauya ne, ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa daga jihar Ondo ta Yamma. Yana wakiltar jam'iyyar Social Democratic Party, wato SDP, tare da abokin takararsa Buhari Yusuf. Sai kuma jam'iyyar AP, wadda take da Christopher Emomolen, wanda farfesa ne a fannin injiniya. Yana da shekaru 39, shi ne kuma ɗan takara mafi ƙarancin shekaru a wannan zaɓe. Yana da digirin digirgir a fannin binciken injiniya da sarrafa ilimi. Ya tsaya ne a jam'iyyar Accord Party, wato AP, tare da Bello Maru a matsayin mataimakinsa. Jam'iyyar ZLP tana da ɗan takara Daniel Nwanyawu, wanda ɗan kasuwa ne kuma lauya, wanda ya yi shugabancin jam'iyyar Labour daga shekara ta 2004 zuwa 2014. Yanzu yana takarar shugaban ƙasa ne ƙarƙashin tutar jam'iyyar Zenith Labour Party, wato ZLP, tare da Abubakar Ramalan a matsayin ɗan takara mataimakinsa. Sai Dumebu Kachiku, wani ɗan kasuwa wanda ya mallaki gidan talabijin na Root, shi kuma shi ne ɗan takarar jam'iyyar African Democratic Congress, ADC, tare da Buhar Ahmed a matsayin mataimakinsa. Sai jam'iyyar AA, wadda ta tsaida Mejo Hamza Al-Mustapha, tsohon babban hafsan tsaro da tsohon shugaban mulkin soja Janar Sani Abacha, wanda bayan mutuwar Abacha aka ɗaure shi sama da shekaru 10 a gidan yari bisa zargin kashe matar Mashud Abiola Kudirat. Al-Mustapha ya doke wani ɗan takara guda ɗaya domin ya zama mai riƙe tutar jam'iyyar ta Action Alliance. Yana takara ne da Johnson Chukwuka a matsayin mataimakinsa. Sai kuma jam'iyyar PRP, wadda ta tsaye da Kola Abiola, ɗa ga marigayi hamshakin attajirin nan na Najeriya kuma ɗan siyasa Mashud Abiola, wanda ake kyautata zaton shi ne ya lashe zaben shekara ta 1993 da gwamnatin mulkin soja ƙasar a wancan lokaci ta soke. Kola ɗan kasuwa ne kamar mahaifinsa. Yana takara ƙarƙashin jam'iyyar People's Redemption Party, PRP. Mataimakinsa a takarar shine Zego Haruna. Sai jam'iyyar YPP, wadda ta tsaida Malik Ado Ibrahim Yerima daga jihar Kogi ta Tsakiya, kuma mamallakin kamfanin makamashi na Vice Energy a matsayin dan takararta. A cikin shekarar 1999 yana da shekaru 38. Yarima Malik ya zama bakin fata na farko daga cikin waɗanda suka mallaki kamfanin Aros da ke sarrafa kashi 70 cikin 100 na halin jarin Formula 1, shine dan Ohin Noyi na Ibrahim na uku. Ado Ibrahim ya yi karatu a Ingila da Amurka. Ya auri Adama Indimi, diyar hamshakin attajirin dan kasuwa Muhammad Indimi a shekara ta 2020. Yana takara karkashin jam'iyyar Young Progressive Party YPP, kuma mataimakinsa a takarar shine Enyima Kasarachi.
A gaida alheri da wannan rahoton, to har yanzu dai kan irin shirin da aka yi na gudanar da zaben, za mu juya ga Nasiru Adamu Elikaya don ƙarin bayani.
Mataimakiyar daraktar wayar da kan masu zaɓe Chinwe Ai Ogbuka ta ce tuni an fara aikin kuma ana da yakinin samun nasarar gudanar da zaben.
I don't think that the word postponement is in our dictionary.
Ogbuka tana mai cewa ba sa ma amfani da kalmar ɗage zaɓe a cikin kamus ɗin ayyukan hukumar.
So this time around, the major sensitive material that we have is the BVAS, the bimodal voter accreditation system. It is one of the most sensitive materials we have.
Jami'ar hukumar zaben ta kara da cewa babban abu mafi muhimmanci a wajen su cikin kayan zaben ita ce sabuwar na'urar tantance masu kada ƙuri'a mai taken VBAS, da hukumar ke bugun kirjin za ta taimaka ainihin wajen hana duk wani yunkurin a ringizon ƙuri'a.
The issue of the designing of naira, the currency, finance fund is most critical thing this time around. Without fund we cannot do much, so it's part of the challenges the Nigerians are facing. We are also Nigerians.
Ogbuka ta bayyana abubuwa biyu nan na rashin samun takardun kuɗi da karancin man fetur a zama kan gaba cikin kalubalen da suke fuskanta wajen rarraba kayan aikin zaben. INEC ta shiga yarjejeniya da rundunonin tsaro don raka kayan zaben, sannan ta sanya hannu kan yarjejeniya da kungiyar direbobin mota NURTW don rarraba kayan ta hanyar kwamiti na musamman. Babban mai bada shawara na musamman ga shugaban NURTW, Comrade Suleiman Danzaki, ya ce sun shirya tsaf don gudanar da aikin duk da bayyana kalubalen da Najeriya ke ciki na rashin wadatar takardun kuɗi.
Mun daidaita komai ya daidaita. Har mun yi magana yanzu abinda shi shugaba Professor Mahmud ya ce zai zauna da su dukkan shugabannin na jihohi kuma su farfaɗi yawan motocin da suke so. Mu kowane local government ga abin da suke so, mu kuma za mu ba su. To abubuwan sauki ne gare su, gare mutum da yake duk muna da yaduwa kwarai da gaske. Kowane local government za mu kira shi chairman din ya zo majalisar jiha, in ya zo majalisar jiha ta kungiyar, to sai a ce mishi ana son mota guda gare ka. To zai neme su yadda za su zo local government din ko kuma su zo jiha. To matsalar da muka ba mu da an samu dai shi ne rashin kuɗi a hannu.
Alhaji Suleiman ba a biya ba kenan ko kuma yaya abun yake?
Wato ka san saboda maganar rashin kuɗin nan da yake nan, kaga in an ce transfer ne yawancin direbobin ba su da account kuma a ƙauyuka ne. To shine muke tunanin yadda za mu yi banki mafi kusa yadda za su je su karɓi kuɗin su. Ba su da waɗansu, ba su da bank account. Waɗansu ka san motocin ma ba nasu bane, sukan je duk wata duk kwana ɗaya sukan yi, duk yamma sukan je su yi balas wajen mai gidansu.
Alhaji Suleiman, ya ƙwarewar direbobin da kuke zaɓa wajen wannan aikin?
Mu muke da direbobi da ke da training.
Za a jira don ganin yadda za a samu nasarar kai kayan zaben da yanayin ƙarancin kuɗi da aka fi ambata fiye da ƙalubalen tsaro da ya sa soke rumfunan zaɓe 240. Nasiru Adamu Elikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, yanzu kuma sai bayani kan 'yan takara. Daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa 18, za mu kawo muku tarihi ko bayanai kan wasu kamar yadda ya sauƙaƙa. Bari mu fara da ɗan takarar jam'iyyar PDP. Har yanzu dai ga Nasiru Adamu Elikaya.
An haifi a Tiko 1946 a yankin Jada, jihar Adamawa, arewa maso gabashin Najeriya. Ya nemi takarar shugabancin Najeriya sau biyar kenan, ya haɗa da zaben nan na 2023, inda ya ci nasarar samun tikiti sau uku. A Tiko, wanda tsohon jami'in kwastam ne, ya fara neman tikitin takara 1993, inda marigayi Moshood Abiola ya samu tikitin na SDP. A 2007 yana matsayin mataimakin shugaban Najeriya, ya nemi takara jam'iyyar AC. da su Tinubu suka yi amfani da ita wajen shiga APC da su shugaba Muhammadu Buhari mai mulki. A zaben 2011 ma Atiku ya gwada nema a inuwar PDP, inda tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya samu tikitin. Atiku ya sake nema a APC a 2015, amma shugaba Buhari ya samu tikitin. A 2019 Atiku ya takara PDP ya zo na biyu a yawan ƙuri'u in an gwada da shugaba Buhari na APC. Yanzu ga Atiku a PDP don zaben nan na 25 ga Fabrairu. Jigo a PDP a Tairo Talatu Bafarawa ya ce ko kusa ba za a kwatanta gogewar Atiku da sauran 'yan takara ba, yana mai buga misali da Bola Tinubu na APC.
A Najeriya baya za a haɗa Tinubu da waziri, a Arewa baya za a haɗa Tinubu da waziri, a Kudu baka sai dai son zuciya. Duk ɗan Najeriya da san ciwon kai ne, ya kamata yi mana tunanin cewa ba wata hanya ta gaba wadda ya kamata tilli a zaɓi Atiku Abubakar shi ne jam'iyyar PDP. Ubangiji ya taimaka mashi mu samu saukin halin da muke ciki.
Baya ga zargin bakin jini da PDP ta yi a baya, har masu hamayya da Atiku ke alakanta shi da almundana, duk da ba cajin da aka taɓa yi masa a hukumance, 'yan APC sun kalubalance shi da ya shiga Amurka in ya isa. Kuma Atiku ya shiga Amurka da hakan ya kwantar da batun. Da zarar dawowarsa daga Amurka gabanin zaben 2019, Atiku ya amsa gayyatar wata muhawarar takarar shugaban ƙasa, inda ɓangaren shugaba Buhari ba su halarta ba.
Na dawo musamman daga Amerika domin za mu yi muhawara da shugaban ƙasa. Na jira an ce ba zai zo ba, amma baya nan ba yadda zan yi kalubalanci mulkin shi, wai baya nan ba bai da amfani.
Ga sauran ai sun watakila akwai sauran da zake da su ko da baya nan.
To sauran su suke mulki, ai dukansu su ma ɓata lokaci su suke yanzu.
Dan tawagar kamfen ɗin PDP Abdul Ningi ya ce Atiku ne kaɗai ke da tagomashin tinkarar APC a babban zaben.
Atiku Abubakar ba wani ɗan siyasa da zai bugi kirji, shi ɗan siyasa ne kamansa. Yana da son jama'a, kuma bayyana jama'a fasara saboda yare, saboda addininka, wurin da ka fito baya fasara ka saboda babban rigarka.
Yanzu dai sai a jira ga yadda zaben zai kaya, da ake ganin shata dagarar ta fi ƙarfi tsakanin PDP wato Atiku Abubakar, APC Bola Tinubu, NMPP Rabiu Musa Kwankwaso da jam'iyyar Labour ta Peter Obi. Nasiru Adamaili, kayan murar Amurka daga Abuja.
To a gaida Nasiru, don jin bayani kan ɗan takarar jam'iyyar APC wato Alhaji Bola Ahmed Tinubu ga baban gida Jibrin.
Alhaji Bola Ahmed Tinubu da ake wa ikirari da jagaban bargo ya kasance tsohon gwamnan jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya na yankin kabilar Yarbawa. An da haifi Bola Tinubu ne a ranar 29 ga watan Maris ta shekarar 1952 a birnin Lagos. Mahaifiyarsa ita ce shugaban mata 'yan kasuwa na birnin Lagos da ke zaune a unguwar Tinubu, wanda aka fi sani da sunan Alhaja Magajiya Habibat mai arzikin gaske. Tinubu, kamar da aka fi saninsa, ya fara makarantar sakandare a garin Ibadan kafin ya karishe a kwalejin Richard Daley da ke birnin Illinois a jihar Chicago na kasar Amurka. Bayan ya kammala sakandare, ya kuma halarci jami'ar jihar Chicago, inda ya karanci digiri a fannin akanta tare da kammalawa a shekarar 1979. Bayan komawarsa gida ne kuma ya shiga harkokin siyasa, inda ya shiga kungiyar People Front ta marigayi Janar Shehu Musa Yar'Adua, kafin daga bisani su rikide zuwa jam'iyyar SDP, inda kuma a nan ne ya tsaya takarar sanata mai wakiltar Lagos ta Yamma tare kuma da samun nasara. Bayan da sojoji suka soke zaben 12 ga watan Yuni da aka fi sani da zaben Abiola, Tinubu da wasu 'yan siyasa musamman daga kudancin kasar sun tafi gudun hijira tare kuma da kafa wata kungiya ta 'yan adawa da mulkin soja mai suna Nadeko. A yayin da sojoji suka kada gangan siyasa a shekarar 1998, Bola Tinubu ya dawo gida Najeriya, inda kuma ya tsaya takarar gwamna gargashin jam'iyyar AD ko Alliance for Democracy, inda ya mulki jihar Lagos na shekaru 8. A wannan lokaci ne dai Tinubu ya kafa abin da ake ganin jam'iyyar siyasa da kuma magoya baya da dama da suka zame masa jari a tafiyarsa na neman shugabancin Najeriya a wannan lokaci. Alhaji Abubakar Muhammad na baban yawo ɗan arewacin Najeriya ne da ya dade yana bibiyar siyasar Tinubu.
Kaduwa lokacin da yake mulkin gwamnan jihar Lagos, So nawa Obasanjo ya hana shi kuɗin na shekara uku, amma duk da haka ya cigaba. Yanzu ka duba duk mutumin da ka sani a jihar Lagos nan, yaro ne kuma bai zama wani abu, minista ne, gwamna ne, wallahi jagaba ya taimake su.
Farin jinin Bola Tinubu ya karu ne a siyasar Najeriya a sunan da yi wajen marawa 'yan arewacin Najeriya baya a siyasa, tun daga marigayi Janar Shehu Musa Yar'Adua zuwa Atiku Abubakar da Nuhur Baɗo, sai kuma shugaba Muhammadu.
To gaida Babangida, yanzu kuma ga Maryam Dauda da bayani kan ɗan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi.
An haifi Mr. Obi a ranar 9 ga watan Yulin shekara 1961 a garin Onitsha na jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya. Bayan ya kammala makarantar firamare, Obi ya halarci Christ the King College, inda ya kammala karatun sakandare. Daga nan sai ya samu shiga jami'ar Najeriya da ke garin Insuka a shekara 1980, inda ya samu digiri a ilimin falfasa a shekara 1984. Daga nan kuma Obi ya halarci Lagos Business School a birnin Lagos na Najeriya da Harvard Business School da ke Amurka, da London School of Economics, da Columbia Business School da ke New York, da kuma Institute for Management Development a ƙasar Switzerland. Haka kuma ya je Kellogg School of Management ita ma a Amurka, da Said Business School a Jami'ar Oxford da ke ƙasar Ingila, da kuma George Business School a Jami'ar Cambridge a Ingila. Kafin ya shiga siyasa, Obi ɗan kasuwa ne wanda ya riƙe mukamai da dama a wasu masana'antu masu zaman kansu, ciki har da Next International Nigeria Limited, da Guardian Express Bank PLC, da Future View Securities Limited, da Charms Nigeria Limited, da Paymaster Nigeria Limited, da kuma Fidelity Bank PLC. A shekarar 2003, Obi ya shigo fagen siyasa a matsayin ɗan takarar gwamna a jihar Anambra a ƙarƙashin jam'iyyar APGA, inda hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta INEC ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar PDP Chris Ngige a matsayin wanda ya lashe zaɓen. Amma a ranar 15 ga watan Maris na shekarar 2006, kotun ɗaukaka ƙara ta ayyana Obi a matsayin wanda ya samu nasara a zaben gwamnan. An rantsar da Obi a matsayin gwamnan jihar Anambra a ranar 17 ga watan Maris na shekarar 2006. Majalisar Dokoki ta jihar Anambra ta tsige Obi daga gwamna a ranar 2 ga watan Nuwamba na shekarar 2006, inda mataimakiyarsa Virginia Etiaba ta maye gurbinsa a matsayin gwamna mace ta farko a tarihin Najeriya. Amma Obi ya kalubalanci tsige shi da majalisar jihar ta yi, kuma kotun ɗaukaka ƙara ta dawo da shi akan kujerar gwamnan jihar Anambra a ranar 9 ga watan Fabrairun shekarar 2007. Obi ya sake barin kujerar gwamna a ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 2007, biyo bayan zaben da aka gudanar wanda ɗan takarar jam'iyyar PDP Andy Uba ya lashe. Amma Obi ya koma kotu da cewar bai kammala wa'adinsa na shekara hudu ba, lamarin da ya sa kotun koli ta Najeriya ta duba batun ta mayar da shi akan kujerar a ranar 14 ga watan Yunin shekarar 2007. Obi ya nemi wa'adi na biyu a zaben gwamnan jihar da aka gudanar a shekarar 2010, kuma a ranar 7 ga watan Fabrairu na shekarar 2010 hukumar zaɓe ta ƙasa ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben. Bayan kammala wa'adin, Mr. Peter Obi ya sauya sheƙa zuwa jam'iyyar PDP, kuma a ranar 12 ga watan Oktoban shekarar 2018 aka ayyana shi a matsayin mataimakin Atiku Abubakar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a wancan lokacin, inda suka zo na biyu a zaben shekarar 2019. A ranar 24 ga watan Maris na shekarar 2022, Obi ya ayyana aniyar tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2023, amma ya canza sheƙa zuwa jam'iyyar Labour, inda aka ayyana shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a zaben fidda gwani da aka gudanar a babban birnin jihar Delta na Asaba a ranar 30 ga watan Mayu shekarar 2022. Mr. Peter Obi, ɗan shekara 60 a duniya, ya aure Margaret Brownson a shekara 1992, kuma suna da 'ya'ya biyu. A ranar 25 ga watan Fabrairun nan ne dai za a gudanar da zaben shugaban ƙasa, inda Peter Obi zai kara da sauran manyan jam'iyyun siyasa Maryam Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Maryam, yanzu kuma sai bayani kan dan takarar jam'iyyar NNPP Alhaji Musa Kwankwaso, Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
An haifi Muhammad Rabi Musa da aka fi sani da Rabi Musa Kwankwaso, shekaru 67 da suka shude a garin Kwankwaso na karamar hukumar Madobi a jihar Kano, Najeriya. Ya halarci karamar makarantar primary ta Kwankwaso da babbar primary a garin Gwarzo, sai makarantar koyon sana'o'i ta Wudil. Kana daga bisani ya wuce kwalejin koyon sana'o'i da kere-kere ta Kano, wato Kano Technical College, inda bayan kammalawa ya tafi kwalejin fasaha ta Kaduna, wato Kaduna Polytechnic, inda ya samu karama da babbar diploma. Sanata Rabi Musa Kwankwaso ya kammala karatun digiri na biyu a kan fasahar injiniyan samar da ruwa a Jami'ar Laborok da ke kasar Burtaniya a shekarar 1985. Kana a bara ne kammala karatun digiri na uku, wato digirin digirgir da ake cewa PhD a Jami'ar Sharda ta kasar India. Ya yi aiki a kamfanin Reka mallakar gwamnatin Kano tsawon shekaru 17. Kana daga bisani ya shiga harkokin siyasa a shekarar 1991 har ma ya zama dan majalisar wakilai ta Najeriya. Honorable Habibu Hassan El Yakub, tsohon dan majalisar dokokin jihar Kano ne da suka fito larji guda da Dr. Rabi Musa Kwankwaso.
Da yayansa muka yi a Kura Central Primary School, shi ya fara a Kwankwaso ne, daga nan ya tafi Gwarzo Boarding Primary School, kuma daga nan ya tafi Wajul Craft School. Lokacin hutu mukan haɗu, ni kuma ina Beach Teacher Training College. Daga sanin mu na wannan lokaci, shi jagora Engineer Dr. Rabi Musa Kwankwaso mutum ne zamu iya cewa na farko tun yana yaro na tsatsi, kuma mutum ne mai tattali, dan ko da muna yara baya kashe kuɗi bargade. To tun daga wannan lokaci muka fara ganin alamu na natsuwa da alamu na shugabanci.
A shekarar 1999 ne aka zaɓi Dr. Rabi Musa Kwankwaso a matsayin gwamnan Kano a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP. Honorable Isyaku Ibrahim Kunya na cikin haduman gwamnan da suka yi aiki kud-da-kud a gidan gwamnati.
A shi kansa harkar gwamnatin mutum ne haziƙin gaske. Wannan haziƙancin nasa ya sa ya yi ta zuwa da programs daban-daban-daban-daban wanda babu wata gwamnatin da ta taɓa bujuro shi a wancan lokaci.
Gabanin ya zama gwamna, tun yana ma'aikacin gwamnati, Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya fara nuna kishin al'ummar yankin da ya fito. Inji Honorable Habibu Hassan El Yakub.
Mun kafa kungiyar dalibai da kuma ma'aikatan gwamnati na tsallaken hayin kogi wanda shi ya shugabance ta, kuma makasudin kafa wannan kungiya domin tun muna gundumar ranar muna da karancin abubuwan jin daɗi a tsallaken hayin kogi wanda ita ta haifar da karamar hukumar Madobi. Ya za mu samu wa da mutanen mu titi, ya za mu samu musu da ruwan sha, ya za mu samu musu da makarantu da dai makamantansu. So muka kafa kungiya, ya zama to ya shugabance ta.
Masu kula da lamuran mulki da harkokin demokradiyya a Kano sun lura cewa an samu bambanci da yadda Rabi Musa Kwankwaso ya gudanar da gwamnatinsa ta farko da ta biyu a jihar Kano. To amma Honorable Isyaku Ibrahim Kunya ya fayyace dalilan hakan.
Sabon Kwankwason da amma masu faɗi sun faɗi shine watakin wancan karan abubuwa da yawa sun faru, waɗansu sun kawo tannaki da yawa da yawa da yawa a wancan lokaci. To kaga tun da ya koyi darasi a nan, in ya dawo ba zai sake daya maimaita wancan kuskuren da ya ba.
A yanzu dai Dr. Rabi Musa Kwankwaso na cikin jerin mutanen da ke takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar NNPP a zaben da za a yi watan gobe na Fabrairu. Kuma Honorable Umar Haruna Doguwa, shugaban reshen jihar Kano na jam'iyyar, ya yi ƙarin haske a kan dalilan Kwankwaso na yin wannan takara.
Ya yi aikin gwamnati, ya yi majalisar tare, ya yi shugabanci a ciki, ya yi executive position wato gwamna, ya yi ambassadorial position, ya yi ministerial position, so kai yana da experience da gogewar da idan an bashi in Allah ya yarda za a samu nasara a Najeriya.
Dr. Rabi Musa Kwankwaso, wanda yanzu haka ke da mata da ƴaƴa, a baya-bayan nan ya ziyarci cibiyar Chatham House da ke birnin London, inda ya gabatar da lecture har ma ya ƙara nanata manufofi da tsare-tsaren da zai aiwatar muddin ya zama shugaban Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wasu rahotanni da shirye-shirye masu ƙayatarwa game da zaben na Najeriya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Salamun Abu, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.